you go me and Dicky. One and kid and a mood they would sneak. A high man, I could I in a key. Sariki, I lie about the chief and cover. Masu zagi suna zagi Allah da kwadan da kai ka tare mini shi akan sa ba ni cewa komai ayya luwai 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 irina luwai luwai baby luwai 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 danna luwai luwai gai luwai a sharuwa a koma kan aiki abun fada na mai mouth luwai ba da su muke ba su sha zaman su can muna side luwai mu zama lumun kai ya mu da ku ba ba fight luwai wan zama kwaye luwai idan ka gan mina huta to wata kila an maso tayi luwai Allah ka ba mu masu kaunar mu masu kaunar mu masu neman mu masu neman mu masu begen mu raba mu da wanda bai san mu dan ba uwar abin da zai ba mu luwai wanda bai san mu na shi da na bin na daddai ne luwai kai to ne gidan Isa amanar amini da waya luwai mai gidan waka luwai mai abun hawan waka luwai mai kudin waka luwai an gwanje mai tubar waka luwai mai barin dangin sa ya je gari gari silar waka luwai mai kiran mata ku zo mu sha zuma barar saka luwai ai an ga din karfin waje dai wata ta bu karfin ta luwai ya ubangiji ka saka mu a layin yan fita kunya luwai uwar munafiki ta karye ta je ta gyara ba mai dauri ga kumburi da mugun ciwo raguwa kar ta yi mana ihu
Amuri on the beat.